أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 26 ذو الربيع الآخر شكرا تدور الذي هدد أربعين biyar hijriya wanda ya dace 10 da watan 11 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka a sunan na al-Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 76 ne yanzu ko 76 eh muna cikin kitabu salah littafi na sallah babu ma yaqulu ar-rajulu fi ruku'ihi wa sujudihi baban da ke bayanin abinda mutum yake faɗa cikin ruku'in shi da sujada shi abinda zai faɗa cikin ruku'u da sujada hadisi na 864 al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Rabi'u ibn Nafi Abu Tauba wa Musa ibn Isma'il al-ma'ana ma'anarsa ta zo daya qala suke cewa akhbarana ibn al-Mubarak an Musa قال yake cewa Abu Salma Musa ibn Ayub ana ammihi ya nuqbata ibn Amir qala yake cewa lamma nazalat yayin da aka sabko da wannan aya sabbihis fasabbi bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iji aluha fi ruku'ikum kusata cikin ruku'inku subhana rabbiyal azim falamma nazalat yayin da aka sabko sabbihis rabbikal a'la yace iji aluha fi sujudikum kusanya ta cikin sujudarku ma'ana subhana rabbiyal a'la nan gurin da yake cewa fir kusa cikin ruku'in ku shine abinda aka faɗa Fakhruddin Razi yake cewa ma'anal azimu al-kamil fi zatihi wa sifatihi in an ce ma'anal al-azimu shine kammalallan sarki cikin zatin shi da siffar shi wa ma'anal jalil al-kamil fi sifatihi amma ma'anal al-jalil kammalalle cikin siffa amma al-kabir kuma shine al-kamil fi zatihi mai kamala cikin zatin shi kaga sunaye ne na Allah wanda suna da alama juna wanda kawai da Hausa fassara yace kai mai girma kawai da al-azimu da al-jalilu da al-kabiru duka kusan fassara dai za a ba su da Hausa to amma wannan shine bambancin da Imam Fakhruddin Razi yake faɗa Allah mashi rahama nan gurin yake cewa wal hikmatu fi takhsisir ruku'i bil azim wa sujud bil a'la me hikimar da a cikin ruku'u aka sa sunan Allah al-azim a cikin kuma sujada aka sa sunan al-a'la menene hikima aka raraba ko wanne aka bashi nashi yace anna sujuda lamma kana fihi gayatu tawadu sujada yayin da ta kasance karshen kaskantar da kai ne da miƙa wuya ga Allah haka durmiyar da goshinka a ƙasa wanda goshi shine huska ita ce mafi girman gaba a cikin jikin dan adam kuma sai ka kai ta durmiya ta a gurin da kafa take takawa wannan karshe ne wajen kaskantar da kai to nan sai ya dace a kebance shi da wancan suna shine al-a'la mafi daukaka al-a'la fa takhsisuhu af'ala tafdil wa huwa al-a'la sai aka kawo kuma aka kawo shi ma akan afdala tafdil a'la mafi daukaka al-azim ai ba al-a'zam ba aka ci ta akai al-azim kawai mai girma amma can gurin da yake ya kumshi matukar kaskantar da kai kuma da miƙa wuya da nuna cewa Allah ya kai inda zaka durmiya goshinka mafi girman daraja huska ganga gaba a jikin dan adam ka durme da ita a ƙasa to wannan sai ya dace a kawo suna mafi girma shine al-a'la da ma su ga ta wannan afdalut tafdil da sabanin al-azim shi kuma an kawo shi ne ga mubalaga ko mai girma wanda yake mutlaq al-khattabi yake cewa cikin shi akwai dalili akan cewa tasbihi cikin ruku'i da sujada da cikin sujada wajibi ne dan yace ya hadu cikin wannan umarnin Allah madaukin sarki da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma rattaba su a cikin gurinsu a cikin sallah barin su bai halitta ba akan cewa wajibi ne al-Imam Ishaq ibn Rahuya da Ahmad ibn Hanbal suka tahi akan haka kuma an rawaito daga Hasan al-Basri shi ma irin wannan amma mafi yawan malaman fiqhu kaman Malik da ashabul ra'ayi da Shafi'i sun ce suna ganin barin shi bai bata sallah barin ruku'i da tasbihi cikin sujada bai bata sallah amma wasu malamai sun ce kan cewa wajibi ne tunda Allah yake cewa fasabbih bismi rabbikal a'la umarni ne umarnin Allah wajibi ne kuma annabi ya karfafa hashi da cewa ij'aluha fi ruku'ikum kaga shi ba umarni ne haka nan wazan cikin tasbih wannan ruku'u hadisi na 865 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn yunus akhbarana laysa ibn sa'ad an ayyub ibn musa aw musa ibn ayyub an rajul min qaumihi an uqba ibn amir bi ma'anahu zada yake cewa qala sai ce fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi ruku'u sai ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan yana fada so uku wa idza sajada in yayi sujada ya ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan shi ma sai ya fada haka so uku abu dauda yake cewa wa hazihi ziyada nakhafu an la takuna mahfuza wannan ziyada muna tsoron ta kasance ba mahfuza bace kenan yana tiranin hadisin nan ya kasance shazini kuma ciki ma ga wata illa can mun gani an ce an rajulun min qaumihi kuma ba a cikin tabuka ta sahabbai ba kenan akwai wani majhul a ciki inda sahabi ne ba matsala an rajulun min sahaba bai cutarwa amma a cikin sanadi kan akai ko tabi'i ko wanda ke bayan shi aka ce an rajulun to nan gurin alama ce tarauni Abu Dauda yake cewa in farada ahlu misr bi isnadi hazainal hadisaini wannan hasanadin hadisin wannan malaman masar kadai suka kade ta daga gare shi hadisin rabi da hadisin ahmad ibn yunus nan gurin ga bayani da al-imam abu dauda Allah mashi rahama nan hadisin yana cikin shuzuzi yana daga cikin nau'i na da'if mun gani ai cewa sahihi sai ya zama min gari shuzuzin wala illa sai ya zama babu shuzuzi babu illa to nan abu dauda yake heshi da shuzuzi zan mu ga bayanin malamai akai nan gurin da yake cewa mu sani cewa makaburin hadisi shine abin da ya saba ma al-imam zai kama na wasu masail na mustalahul hadis hadisin da ake cewa makabuli shine mukhalifan wanda ya rawaito makabuli ya rawaito rawi wanda ya kasance makabuli ne kuma ya rawaito hadisi sai saba ma wanda ya hishi shi ake cewa shazi mukabilin shi shine mahfuz wa ma rawahu da'if abin da da'ifi ya rawaito shi ya saba ma wanda yi shi yake ce ma al-munkar muqabilin shi shine al-ma'ruf kenan shaz aka sun mahfuz ne shi kuma munkar aka sun ma'ruf ne kenan wanda ya zama na marawaici ne lahiyayye sika ne amintacce ne ya rawaito hadisi amma sai ya saba ma wanda yi shi sikantuwa ya yi shi ingantuwa shi ake ce ma shaz nashi a kira shi shaz na wancan wanda yi shin a kira shi mahfuz shi za a yi aiki da shi shi nashi ya zama mai rauni haka wajen munkar da ma'ruf sai dai shi munkar mai rauni ne ya rawaito hadisi kuma sai ya saba ma wanda ya yi shi inganci kenan sai ya zama na shi munkar ne nashi shi kuma wannan nashi ya zama na ma'ruf ne yace bambancewa tsakanin shaz da munkar daidai gurgurdan istimalin malamai ne wasu suna kawo wani sai amfani da shi a gurin dar kudini yake cewa Allah mushi rahama daga hadisin Abdullah dan Mas'ud yace mina sunnati an yiqulu rajulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa bihamdi wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi haka dara kudin ya kawo shi da ya kawo shi yace a cikin shi akwai sirri ibn isma'il daga sha'abi daga masaruku yace sirri da ifi ne malamai sun yi sabani al-imam dara kudin Allah mushi rahama yace mishi khatimatun nuqad al-jihbi zunnaqit wanda yake abin da ke nuni girman darajar mal al-imam dara kudin mujallad 10 ilalul hadis as'abul ilmul ulumul hadis yana ilmun ilal amma dar qudini mujallad 10 nan duka amlahu an zahar kalbihi a kwakwalwar shi ya basu wannan duka tambaya ce yake kawo wasu ila kai ta gani ana cewa wasu ila an hadisin rawahu fulanun wa fulanun wa fulan kawo sai ce musu hadisin nan wani da wani adda koi a cikin shi matsalar shi ita ce kaza in hanya 100 ya zo da ita sai ya zugo musu ita ya bayyana musu ina illar take Allah mushi rahama da jin kai. Farawahu dar qutni ya rawaito shi anan ta hanyar Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla daga Sha'abi daga Sila daga Huzaifa nan ma dar qutni yake musu bayani daliban shi. Daga Huzaifa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin ruku'in shi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasa hasu uku subhana rabbiyal a'la su uku. Yace Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla da ifi ne. Haka Nasa'i ya rawaito ta hanyar Mustawrid ibn al-Ahnaf daga Sira daga Huzaifa a cikin shi babu ambatan wa bihamdihi kawai subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la amma wannan karin cewa bihamdihi dar kudin ya nuna masa cewa yana da rauni kuma ga dalili Tabarani ya huddo da Ahmad daga hanya Abi Malik al-Ash'ari wa hiya fihi a cikin shi da Ahmad akwai hanya Ibn Sa'di wa laysa fihi wa bihamdihi a cikin babu karin wa bihamdihi shi kuma sanadin shi mai kyau ne wanda aka rawaito mai ingancin babu karin wa bihamdihi hakim ya rawaito shi ta hanya abi juhaifa cikin tarihi ne sabur wa fihi wa hiya fihi tana cikin shi ma kuma ciki sanadin shi mai rauni ne wa fi jami'ihi raddul inkar ibn salah wa ghayruhu hazihi ziyada a cikin wannan duka shi yasa al-imam ibn salah yayi raddi game da wannan karin cewa wabi hamdi subhana rabbil a'la shine amma karin wabi hamdihi tazo ne cikin hadisi da ifi shine dara kudin yake magana an tambaye Ahmad ibn Hanbal akan abinda Ibn al-Munzir rawaito yace amma ana fala aqulu bi hamdihi amma ni banni cewa bi hamdihi dan bata inganta cikin hadisi wanda Ahmad ibn Hanbal kullu sai yake cewa inja al-azim abadi rahimahullah yace asalin wannan karin yazo daga cikin sahih daga hadisin Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaitawa cikin hada shi cikin sujjada shi da ruku'in shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ai wannan mun san shi ko a cikin ruku'i da sujjada ake fada shi to wani sai ya dauki wa bihamdihi tanan ya jona tare da can gurin to shi ko baban addu'a ba a mushi haka nan a ce tunda mun gani a cikin wancan irin wancan lafazin an kara da wa bihamdihi a doko a kara can gurin bai yi ba shine malaman ilal suke ce ma duhulu hadisin fi hadis wani hadisi ya shige ma wani rawi cikin wani hadisi na 866 malamai sun tai akan cewa mafi karancin su uku ya kamata mafi karancin su amma madogara su cewa kanan nabi sai iza da ada asalasa in zai addu'a yana yi uku amma ba madogarar wannan mutun da shi mun ga mai rauni ne shazi ne al-imam yake cewa haddathana Hafs ibn Umar dan saboda dama gurin da mutun zai sa addu'o'in shi a cikin sujjada shine gurin sallar nafila tafarrulla dama yana da wuya haka kare zikirin nan kuma ka shiga bayan doguwar addu'a akhbarana yace shu'ba qala yake cewa qultu li sulaiman nake ce ma sulaiman ad'u fi salati idza maratu bi ayati takhawuf ina addu'a cikin sallah idan na wuce aya ta ba da tsoro sai yace fa haddathani an sa'ad ibn ubaida an mustawridi an sila ibn zufar an huzaifa yake cewa annahu sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'i sai ya kasance yana fada cikin ruku'i subhana rabbiyal azim a cikin sujudan shi yana cewa subhana rabbiyal a'la kuma yace wa ma marra bi ayati rahama bai taba wuce wata aya ta rahama ba illa wa kafa inda hafa sa'al sai ya tsaya ya roki rahaman nan wala bi ayati azabin bazai taba wuce wata aya ta azaba ba illa wa kafa inda hafa ta'awwaz sai ya tsaya anan ya nemi tsari nan gurin mai sharhi yake cewa al-azim abadi yake cewa jumhurun malamai sun yi hujja da hadisin musii salatihi dan saboda annabi alaihi salatu wassalam ya karantar da shi wajibabbin sallah bai karantar da shi wannan zikiran ba wai wanda suka tai kan cewa wannan azkar in cikin ruku'u da sujada ba wajibi bane sun tafi akan cewa a cikin hadisin musii salatihi annabi bai ce mishi bai wannan tasbihin da ruku'u yake nuni cewa ba wajibabbu bane duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi kabar harama da karatu da a ce wannan zikiran wajibi ne da ya karantar da su saboda al-bayan an waqtil haja kamar yadda muka sani cikin usulul fiqh la yajuzu wala yajuzu al-bayan an waqtil haja fa yakunu tarkuhu li ta'limi sai kasance annabi da yake karantar da musii salatihi wannan azkar din nuni ne akan cewa umarnin da aka yi a cikin cewa fa azimu fihi rabb ku girmama Allah cikin ruku'u da sujada ko kuma ku ce subhana rabbi fasabi bismi rabbika wannan ba za a dauke shi akan wajibi ba dama ana cewa ai umarni daga Allah da manzon shi ara dauka shi akan wajibi matukar ba a samu wata karina da ta sarrafa shi ba daga wajibin to na an samu karina da ta nuna cewa ba wajibi bane shine annabi ya karantar da musii salatihi bai koya mishi shi ba yace fi ma zada alama alamu al-istibabu lil wujub sai ya nuni akan cewa abinda annabi bai koya mishi ba nan to ba wajibi bane mustahabbi ne hadisin kuma yana nuni akan cewa tasbihi cikin ruku'u da sujada yana kasancewa da wannan lafazi ne yana fassara cewa ij'aluha fi ruku'ikum waj'aluha fi sujudikum tunda a can aya ce aka sabko aiko hadisin na ba fasabbih bismi rabbikal azim annabi yace ku sa ta cikin ruku'unku to wannan mubham ne kenan ba zai zama ba a ce ita in ka shiga aya zaka ce fasabbih bismi rabbikal azim fasabbih bismi rabbikal azim haka nan sabbih bismi rabbikal a'la ba ita ba zaka yi ta maimaita to hadisin sai bayyana mana gaji yadda ake karanta ta kin حديثنا 867 الامام كيتش حدثنا مسلم بن ابراهيم اخبرنا هشام حدثنا قتاده عن مطرف عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده النبي كسانچه ينه حداه cikin sujuda shi wa ruku'ihi da ruku'in shi yace subuhun qudus rabbul malaikatu war ruh yana karanta wannan zikiri a cikin abunna nan gurin al-Imam al-Jauhari yake cewa subuhun min sifatillah subuhun siffa ce ta Allah Ibn Faris da Zubaydi da Zabidi yake cewa da wasan su subuhun ana nihin shi Allah madaukin sarki ana nihin al-musabbahu wal-muqaddas Allah abun tsarkakewa ne kuma abun tsabtacewa ne kamar yana cewa musabbahun Allahu muqaddas ma'anar subuhun shine ana kubutar da shi da dukkan wani na kasu da dukkan abokin taranya da duk abin da bai dace ba cikin ilahantaka shi Qudus kuma shine an tsarkake shi da dukkan abin da bai dace da shi ba na halitta kuma dukkan su khabar ne gabaki da wanda abin nan wannan kinsu mubtada'in an shahi shi khabar ne kana mubtada wanda an shahi taqdirin abin da ake kaddarawa ruku'i wa sujudi liman huwa subuhun Qudus sujudi wa ruku'i liman huwa subuhun wa Qudus al-Harawi yake cewa ana cewa al-Qudus shine al-Mubarak mai al-Barka Rabbul mala'ikatu wa ruhu bangijin mala'iku kuma da ruhu mala'ika jibril kenan wannan adafi ne na khas akan ba'dal umum bayan an ce mala'iku kuma aka ce ar-ruh dan saboda girman daraja shi jibril aka kebance shi kamar yadda Allah ya yi a cikin suratul baqara hadisi na 868 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn salih shine ahmad ibn salih al-misri akhbarana ibn wahab akhbarana muawiyah ibn salih an amr ibn qais an asim ibn humaid an awfu ibn malik al-ashja'i yake cewa qumtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nayi tsayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam laylatan wani dare faqama yayi tsaye faqara suratul baqara ya karanta suratul baqara la yamur bi ayati rahma illa waqafa fa sa'al bai wuce wata aya ta rahma sai ya tsaya yayi roko wala yamur bi ayati azab ma zai wuce wata aya ta azaba ba illa waqafa fa ta'awwaz sai ya tsaya ya nemi tsari summa qala sai yace raka bi qadr qiyamihi yaqulu fi ruku'i sai yayi ruku'u daidai gurgunan tsayuwar tashi yana cewa subhanar jabarut wal malkut wal kibriya wal azma summa sajada sannan yayi sujudi bi qadr qiyamihi irin wannan tsayuwar a sujada yake wada irin haka wancan subhanar jabarut wal malkut wal kibriya wal azma summa qama sannan yayi tsaye annabi faqara bi ali imran ya karanta ali imran summa qara sura sura sannan ya karanta sura sura bayan wannan kowace raka'a kenan kaga tsawon abun gakin yake nuna mana tsawon tsayuwar ta annabi sallallahu alaihi wasallam nan da yake cewa subhanal zil jabarutu fa'ulut ne min aljabari kama aljabbar ne kuma sai aka azara shi akan wazanin fa'alut fa'alut shine anwanin ilimin sarf zai nuna maka kowace kalma bisa wani wazani aka hauda ta kuma me take nihi in an kawo ta da wannan wazani shi yace shine bi ma'ana alqahar shine rinjayi wal galaba da samun galaba haka yake cikin nihaya haka dibi yace a cikin wannan hadisin akwai cewa Allah mai mulki ne kuma jabarut ne utuwun wa qahar malakut shi ma fa'alut ne na almulku almulku daga mulki ne aka ciro aka ce malakut zahiran wa badina ai mai mulki zahiri da badini alkibriya kuma shi mai alazama wanda aka ce bunqasa kamar da gani a cikin wannan littafin zuhud a cikin kitabu zuhud hadisi na 869 al-imam yake cewa haddathana abul walid ad-dayalisi wa ali ibn al-ja'ad qala akhbarana shu'ba an amr ibn murra an abi hamza mawla al-ansar ar-rajul min bani abs an huzaifa annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl yana sallah da daddare fa kana yaqulu sai kasance yana cewa allahu akbar salasan allahu akbar so uku yace zul malakut wal jabarut wal kibriya wal azma summa staftaha faqara al baqara wannan ana magana wannan du'a ul istiftahi kenan sannan sai yayi du'a ul istiftahi sannan kuma sai ya bude abin nan ya bude ya fara sallah da baqara summa raka'a sannan yayi ruku'u fa kana ruku'uhu nahwa min qiyamihi ruku'in shi kamar tsayuwar tashi yake ba tsayuwa ba kamar daidai ba kamar tsayuwa daidai ba irin a ce ruku'un baqara ta doki awa guda da minti 20 awa guda da minti 20 ruku'un ma ya dau awa guda da minti 20 a yana da shi ma ruku'un tsawaita shi aka yi daidai tsawaitawar da ta dace da shi dan ruku'u ba za a tsawaita har ya kai tsawon baqara ba wannan shi yasa yake ce ya kawo me yasa wannan amfani da lafazin nahaw nahaw min ruku'ihi irin ruku'i shi dan saboda nahaw ba tana nihin almisliya ba misri ita ce take nihin almisliya shi yasa malamai suke bayanin cewa hadisin da annabi yayi arwallahi yake cewa man tawadda nahaw wudu'i haza ko misli wudu'i haza wanne ya kamata cewa nahaw wudu'i shi ya dace dan cewa inda a ce misli wudu'i sai ta zaman irin arwallah annabi ta janibin ikhlasi da kyautata ta da wanda wannan har abada ma wanda zai taba yin irin ta kenan eh zamanin inda misli ma yazo nahaw kiza a dauke shi wa kana yaqulu fi ruku'ihi, ya kasance yana cewa cikin ruku'in shi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku' sanai dago kan shi daga ruku'i fa kana qiyamuhu nahwa min qiyamihi, sai tsayuwar shi ta kasance irin tsayuwar shi ce ko kuma ruku'ihi ruku'in shi, ya qulu yana cewa li rabbiyal hamd summa yasjudu sanan sai sujada fa kana sujudu sai sujada shi ta kasance nahwa min qiyamihi irin tsayuwar shi ce fa kana yaqulu fi sujudihi asujada yana cewa subhana rabbiyal a'la summa rafa'a ra'sahu sanan ya dago kan shi min sujudu daga sujada wa kana yaqudu fi ma bayna sajdatayn ya kasance yana zama tsakanin sujada biyu nahwa min sujudihi irin sujada ta shi kenan aljulusu bayna sajdatayn wa kana yaqulu yana cewa rabbighfirli haka yake wannan addu'a tsakanin sujada biyu fa salla arba raka'at sai yayi salla raka'a hudu fa qara'a fihin al-baqara sai karanta baqara wa ali imran da ali imran da nisa'i da ma'ida aw al-an'am shakka shu'uba shu'uba yayi shakku daga duka wannan araka'a daya araka'a daya ake wannan magana nan da yake cewa shakka shu'uba ana nihin marawacin hadisin zahirin magana an kiyaye tartibi a game da yake muqarrar ya cikin abin da yake tabbatacce shine cewa annabi alayhi salatu wassalam ya kiyaye tartibin su yadda suke cikin mushaf kamar yadda tartibin cikin jami'in suwar yadda yake yadda musahifin mu suke a yau wasun ce ba tauqifi bane kamar yadda bukhari ya bawwaba wannan ya gama yake cewa babul jam'i baina suratayn fi raka'a wal qira'a bil khawatim bi suratin qabla sura bukhari yayi babe da wannan suna baban dake bayanin cewa hada sura guda biyu cikin raka'a guda ya kawo wannan hadisin da kuma karanta karshen sura ko kuma a karanta wata sura kahin wata suwidi ya ambata cikin al-itiqani cewa tauqifi ne abinda ake nufi da tauqifi wai cewa yadda aka jera surorin wannan na al-Qur'ani da Fatiha Baqara har zuwa Nasi haka suke tauqifi ne haka Allah ya ce ayi su ko kuma ijtihadi ne na sahabbai suka jeranta su akan haka suwidi ya ta cikin al-itiqani cewa tauqifi ne shi kuma nan mala ya ta akan cewa ba tauqifi ne ba daga Allah bane ijtihadi ne na sahabbai wanda mas'ala ce kawai tattauna shi ta malaman malaman qira'at suke shimhuda bayanan suke bayani akan wannan masail ki babu na 150 yake cewa babu ruku'i babu du'a fi ruku'i wa sujud babu addu'a cikin ruku'i da sujada hadisi na 970 yace haddathana ahmad ibn salih kamar ka wada shine al-misri da ahmad ibn amr ibn sa'd da muhammad ibn salma suka ce anba'ana ko haddathana ibn wahab anba'ana ko akhbarani amri an ibn al-haris an umarat ibn gaziya an sumayyi maula abubakar annahu sami'a aba salih yaji aba salih shine zakawan yuhaddis yana bada hadisi daga abi huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa yake kusanci ga ubangijin shine lokacin da yake sujada fa aksiru du'a ku yawaita addu'a ibn al-malik yake cewa wannan dan saboda halin sujada mutun ya kaskantar da kanshi kuma tabbatar da cewa shi bawa ne na Allah kuma ya tabbatar da cewa Allah shine rabbin shi to sai zaman anan ana kyautata karbar addu'a saboda wannan kaskantar da kan da kai ake so ka yawaita addu'a ta Allah madaukin sarki anan hadisi na 800 da abun nan ibn al-malik yana da littafi ne sharhin mirqatul mafatih sharh mishkatul masabih wanda al-imam mulla ali al-qari yana yawan hikaitawa da gare shi cikin mirqatul mafatih sharh mishkatul masabih haici haddathana musaddad akhbarana sufyan an sulaym ibn suhaym an ibrahim ibn abdullah ibn ma'bad daga baban shi daga ibn abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam kashafa sitara ya hudda sitara wan nasu sufufun mutane suna sahu khalfa abubakar bayan abubakar fa qala sai ce ya ayuha nas ya ku mutane innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwa ku saurara ba abinda ya saura na ba albushir na ba da bushara ta annabta illa ru'ya as-salihah sai mahalki na gari yara hal muslim muslimi ya gani aw tura lahu ko a gani mishi annabi a lokacin shi yana ba da labarin cewa kaza zai faru ga abinda bai faru ba to yace a yanzu ba abinda ya saura bayan annabi ya bar duniya sai abinda ya kasance na mahalki na gari wanda musulmi zai gani ko wani ya gan mishi yace wa innun hito ana qara'a raki'an aw sajidan an hana ni in karanta qur'ani cikin ruku'u ko sujada yace fa amma ruku'u fa azmu fihi ar-rab amma ruku'u ku girmama ubangiji wa amma sujuda amma ita sujada fa ijtahidu fi du'a ku yi iya kokarin ku ijtihadin ku cikin addu'a fa qaminu an yustajabu lakum tabbas ne za a karba muku nan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yaqamun busharatun wa ba abin da ya saura na bushara ta annabci yani awwal ma yabdu minha ma'khuz min tabashirasu harkon abin da ke faruwa daga gare ta wayance musulmi ya gani ko kuma a gane mishi da yace an hana ni in karanta qur'ani cikin ruku'u cikin wannan gurare guda biyu annabi da yace an hana ni kuma hanin annabi hani ne gami da al'ummar shi kamar yadda abin yake nuna kaga nan wani ba zai ce ba ai annabi ce shi aka hana mu a hana mu bai zami nan da yace an hana ni yana nihin hani wanda ya tattaro har al'ummar shi ga baki daya amma ruku'u cewa wa yashiru bihi aidan fi sahih muslim yake cewa nahani rasulullah an aqra alquran shi nan gurin a kyararama ya nuna marawacin cewa annabi ya hana ni in karanta a cikin qur'ani cikin ruku'i ko kuma sujada hadisin yana muslim wannan hanin kuma hani ne na haramci haram ne karanta qur'ani cikin sujada da kuma ruku'u a cikin cewa sallah zakka baci ruwa wa musan cewa sha'anin sallah sha'anin addini abu ne wanda yake buƙatar yana buƙatar hujja da dalili kaga qur'ani dai mafificin zance amma kuma ake magana in ka karanta shi cikin ruku'u ko sujada sallar ka bata yi ba me yasa saboda ba gurin shi bane annabi ya hana komai yana da gurin shi yace wasujudu khilaf khaddabi yake cewa la ma kana ruku'u wasujudu huma gayatu zullu wal khudu makhsusain bizikr wat tasbih naha alayhi salatu wassalam an al qira'a fihi ma fa ka annahu kariha an yajma'u bayna kalamullahi wa kalamul khalq fi mawdi'in wahid nan gurin ka wani ga kaskantar da qur'ani akai al-imam al-khattabi yake cewa tsarkake qur'ani ne ana so ne kada a hada maganar wani da maganar Allah ka kawo subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wanda zikiri ne ba magana bace ta qur'ani kuma ka cakuda shi da maganar Allah shine ake son kauce ma wanda dibi haka ya ambata cewa ba a san a hada ne ibn al-malik yake cewa kamar ka ce hikima anan cewa mafi girman ruku'u mafi girman rukunnan sallah ita ce tsayuwa mun lura da kyau gami da magana al-imam ibn al-malik mai sharhin masabihu sunnah yace mafi girman ruku'i mafi girman rukuni cikin sallah shine tsayuwa kuma mafi girman zikiri shine al-qur'ani to sai ya zama ya dace ace mafi farala a sa shi guri mafi farala tsayuwa ita ce mafi farala a cikin sallah qur'ani shine mafificin zance sai aka so a dauki mafifici a sa shi cikin mafifici kada a sa shi a cikin sujada sai aka hana sanya shi cikin wani gurin wanda ba shi ba dan ka ga cewa ya zo daidai qur'ani da sauran zikirai yace wakila aka ce khusatul qira'a bil qiyam karatun qur'ani an kebance shi da tsayuwa ko kuma zama inda mutun ya kasa dan saboda su ayyuka ne na al'ada wa yatamakhadani lil ibada kuma ana kebance su dan ibada da sabanin ruku'i da sujada su abubuwa ne masu zaman kansu ba a yin sun saba ma al'ada kuma suna nuni ga kaskantar da kai abinda yasa karatu aka sa shi cikin na qur'ani ayi shi a tsaye tsayuwa ita ko baka cikin sallah kana yin ta amma kuma ruku'u da sujada fa sai cikin sallah to sai aka buƙaci ita karatun qur'ani ayi shi cikin wani abin da ko da ma a wajen sallah ana yin shi dan saboda girmama shi al-qur'ani حديثي نغبا الامام يكي تشوا حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا جرير عن منصور عن ابي الدها عن مسروق عن عائشه قالت تكي تشوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر ان يقول النبي يانا يويتا تشوا في ركوعه وسجوده تشكي ركوع شي وسجوده شي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الله كاين نغا وانا تشا يتاول القران يانا فسر القران nan gurin tana nihin annabi sosai yana aiki da abin da qur'ani ya umarce shi shine ma'anar fassara qur'ani kamar yadda al-hafiz yake cewa yaf'alu ma umira bihi yana aikata abin da ake umarce shi da shi ya fassara mana ne abin da fasabi wannan cikin suratu wannan izaja fasabi bihamdi rabbika wastaghfiruhu hadisi na gaba al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn salih akhbarana ibn wahab ha wa akhbarana ahmad ibn sara anba'ana ibn wahab akhbarani yahya ibn ayyub an umara ibn gaziya an sumi maula abi bakr an abi salih an abi huraira abi salih shine mai sai da mai abi salih usman rahimahullah daga abi huraira dalibin abu huraira ne annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi annabi ya kasance yana wada cikin sujada shi allahumma ghafir li zambi allah kai min gafara zunubi na kullahu dukkan shi dukkahu mai kalan kalan kin shi wajillahu da mai girman shi wa awwaluhu wa akhiruhu da na karshe da na farkon shi da na karshe ibnu sarh ya kara cewa alaniyatahu wa sirruhu da boyayyen shi da bayyananne nan gurin da annabi yace abba gafarta mini zunubaina gabaki dayan su abinda yazo kawai tafsiri ne akai cewa dukkahu shine daqiqahu shine sagir dan karami wajillahu mai girma kuma shine kabir babban zunubi yake nihi nan gurin bayan ya ambaci abinda yasa ya gabatar da addu'u wanda yake karamin game da babban dan saboda mai roko yana rokon abu karami ne sannan yayi taraki sannan yayi taraki har zuwa abin nan ko ka je wajen roko wajen wani baka ce ba ka roko ba ni mota da farko a ce ba ni belo in ta samu gaba ka ce ba ni kaza gaba kai kaza haka je babban wani abu shine aka yi na an fara roƙon karami sannan zuwa babba hadisi na 100 da 874 yawa shine karshe حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أخبرنا عبدة بن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت كيتوا فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نار سمن زان الله صلى الله عليه وسلم ونداري فلمست المسجد سين نيمو مسلاتي فإذا هو ساجد سيغاش أنه صلى الله عليه وسلم ينا سجد وقدماه منصوب تاني دقا دقينش سنة كهي وهو يقول انا تشا اعوذ برضاك من سخطك انا نيمان تسري da yardaka gami da hushinka wa uzu bi muafatika min uqubatik ina neman tsari da lahiyaka gami da uqubarka wa uzu bika minka ina neman tsarin ka daga gare ka la uhsi sana'an alayka banni kididdige yabo a gare ka ya Allah anta kama asnaita ala nafsika kama yadda kai yabo kanka ya Allah madaukin sarki nan da yake cewa la uhsi sana'an alayka al-imamu dibi shi ma na cikin mun san al-imam abun nan yake cewa al-imam al-bagawi rahimahullahu ta'ala min sharhi sunna mai litafin masabihu sunna to masabihu sunna kinnan ya samu sharhuka da dama dibi ya mishi sharhi mirak shah ya mishi sharhi mirakallan ya mishi sharhi da al-imam mulla ali al-qari da ibn al-malik da turbishti to wannan ibn abun nan dibi shi ma yana da sharhin wannan al-kashif an haqa'iqi sunan sharhin mishkatul masabihi da yayi to a cikin shi yake cewa al-aslu fil ihsa'i al-adu bil hasa al-ihsa' da ake cewa kididdigewa ana cewa al-ihsa' shine lissahawa da tsakonkwani lissahawa abu da tsakonkwani sai aka yi idraki shi koda ba lissahawa bace ta tsakonkwani khatabi yake cewa wannan magana ce mai tabshi ta yadda annabi alayhi salatu wasalam ya nemi tsari Allah ya bashi kariya da yarda shi gami da hushin shi da lahiya shi gami da uquba shi da yarda da hushi kishi ya biye ne wanda suke cin karo da juna haka nan da lahiya da kuma kamawa da uquba shi ma kishi ya biye ne da suke cin karo da juna yayin da ya kasance ila zikir mala didda lahu zai ambaci abinda bai da kishiya sai ya nemi tsari gami da Allah shi kadai ma'ana zalika shine istighfarin Allah gami da dukkan wani takasiri da zai kasance cikin ibada da yabon Allah shi yasa ma mai sallah in ya gama sallah yake astaghfirullah so uku Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram istighfarin nan da saboda nuna cewa sallan nan da nayi ta akwai nakasu akwai khalal a cikin ta ya Allah a gafarta shi shine kawai sirrin istighfar guda uku da mai sallah yake yi kuma shine anan gurin yake nihin cewa ban isa ba in kiyaye yabo gare ka al-imam an-nawawi yake cewa cikin wannan hadisin akwai dalili ga ahlus sunna cewa ya halitta raba sharri zuwa ga Allah madaukin sarki kamar yadda ake raba mishi alkhairi dan saboda ya ce min su khudika daga hushinka haka ake ce uqubatika uqubaka amma ko su wanda suka tayi cewa ba a raba ma Allah sharri madaukin sarki wanda wannan ba haka bane sai dai a makami baban da yana da tafsiri cikin baban akida nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ma gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yawa wannan azabiyar matsiya da muka yi magana mai bukata wajika 2.5 yake kawo muka ce wanda suke nan mutun ya bada 300 a bangakin mishi shin ya taho in ya taho wanda bai ba malan sa'i ba ko masu tambaya a waje bakin wanda suke hannun shi muka damka mishi duk wanda ya tambaya ha ba zan mu kayyade ba cewa akwai wasu nan musu zamu ba bari mu jira su duk wanda ya tambaya nuska kuma ba wani yawa gare su ba kamar yadda muka muku bayani.